da ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da sha na 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 da da ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da da
G3 do Luquinha.
Rodrigo.